بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتنا ترى قوة جماد الأولى أكني شادة طوام sha ɗaya ne yau to sha ɗaya ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 25 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin فتح رب البرية بأدلة العزية في فقه المالكية لتابينينا ببما لمي فروفيسو محمد المنصور سقط حفظه الله واند شرحينينا ببما لتابنا مقدمة العزية تابو الحسن الشاذلي رحمه الله وانا كما شيني زي زما درسينا درسينا دريد أربعين دا بكويكو دريد أربعين دا بكوي A darasin da ya gabata mun tattauna game da fatawoyin malamai na zamani wato game da mas'alar da muke tattaunawa akan ta wato mas'alar gaisuwa musafaha rungumar juna sumbantar juna da sauransu inda mun ji fatawar Sheikh bin Baz bayan an yi masa tambaya game da halaccin wato mutum ya sumbanci ƴarsa bayan ta riga ta girma ta kai shekarun balaga sawa'un ta yi aure ko bata yi ba sannan sumbantan nan a hannu ne ko a baki ko makamancin haka to an tambayi Sheikh bin Baz yake cewa babu laifi dan mutum ya sumbanci diyarsa babba ko karama ba tare da sha'awa ba hakan kuma ya kasance a kumatinta idan babba ce kamar yanda ya tabbata daga Abu Bakar radiyallahu anhu inda ya sumbanci diyarsa na Aisha radiyallahu anha a kumatinta yace kuma wannan sumbantar duk da cewa sumbantar a baki zai iya bayuwa zuwa ga motsawar sha'awa irin ta jinsi da haka barin sa shi yafi dacewa to haka ma ita ƴa tana da dama babu laifi ta sumbaci mahaifinta a hancinsa ko a kansa ko ba tare da sha'awa ba amma idan akwai ta ita sha'awa din to ya zamanto haramun ga dukkanin su ko uba ya sumbaci diyarsa ko diya ta sumbaci mahaifinta saboda abin da ke tattare da hakan na wato husband to ai mun ma shiga wannan karatun da za mu shiga ne ma ko afwan wai muraja zan yi kuma sai na shiga sabon karatu to kusan dai akan dai musafaha da ainihin wato gaisuwa ta hanyar runguma duk shine dai gaba tattaunawa ta mu alal muallif rahimahullahu ta'ala fatawal ulama al mu'asirina fi hadhihi al mas'ala fatawal ulama al mu'asirina fi hadhihi al mas'ala fatawoyin malamai na zamani game da wannan mas'ala da muke tattaunawa akai su'ila Sheikh bin Baz rahimahullah hadha su'al an tambayi Sheikh bin Baz wannan tambaya rahimahullah aka tambaye shi aka ce hal yajuzu lirajuli an yuqabbila ibnatahu, shin ko ya halatta mutun ya sumbanci yarsa, idza kaburat, idan wato kabirat ta girma, wata jawazat sinnal bulug, ta wuce shekarun balaga, sawa'un karin mutazawwijatan aw ghayra mutazawwija, sawa'un tana da aure ko bata da aure, wa sawa'un kanat taqbilu fi yadiha aw famiha, shin abai a hannu ya sumbance ta ko a baki aw nahawhi, wa idha qabbalathu hiya fi tilkal amakin, idan ita ma ta sumbanci mahaifinta a waɗannan wurare ko bakinsa ko ko hannunsa, famal hukumu, aka tambayi Sheikh bin Baz menene hukuncin yin haka. Fa ajaba rahimahullah, Sheikh bin Baz rahimahullah sai ya bada amsa, yace la haraja fi taqbilir rajuli fi taqbilir rajuli libnatihi alkabirati wasaghira biduni shahwa. Sheikh bin Baz yace babu wani laifi dan mutun ya sumbanci yarsa babba ko karama ba tare da sha'awa ba, ala an yakuna zalika fi khaddiha, wato sumbanta ta kasance a kumatinta, kumatinta ya sumbanta, idza kanat kabiratan, in ta zamto babba ce. Lima thabata ana Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an, sabida hadithin da ya tabbata ko athar daga sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, annahu qabbala ibnatahu Aisha radiyallahu anha fi khaddiha, sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ya sumbanci yarsa na Aisha a kumatinta. Wa li anna taqbila ala al-fam, abinda yasa aka ce iya kumatu kawai, saboda sumbantar a baki, sumbantar baki, qad yufdi ila tahriki shahawa, wannan zai iya bayuwa zuwa ga motsa sha'awa aljinsiya, irin wato sha'awa ta mu'amalar jinsi. Fatarkuhu aula, shi yasa sumbantar koda diya ce za ta sumbanci mahaifi ko mahaifi ya sumbanci diyar, in dai a baki ne to barinsa shi yafi wa ahwatu, kuma shi yafi zama lafiya. Wa hakadhal bintu, haka ita ma ya laha an tuqabbila abaha, za ta iya sumbantar mahaifinta, ala an fi a hancinsa, kila kaga akwai masu al'ada sumbanta a hanci, aw ra'asi, ko kansa, min duni shahawatin, matakar dai ba tare da sha'awa ba, amma ma ash-shahawati, amma in ya zama akwai sha'awa tare da sha'awa, fa ya harumu zalika alal jami', to haramun ne yin wannan ga dukkaninsu, hasman, sabida daƙilewa, limadatil fitnati, ga sinadarin nan irin na fitina, saboda daƙile sinadarin fitina, shi yasa in dai abin zai bayu zuwa ga sha'awa to an hana. Wasaddal li zara'il fahisha, kuma dan toshe hanyoyi da kafofin fadawa alfasha. Wallahu waliyut tawfiq, Allah ya bamu dacewa. Wa kadhalika Sheikh Abdul Hamid Abdullah bin Hamid rahimahullah, haka babban malami ya Sheikh Abdullah bin Hamid rahimahullah, mana'ata qabilal maharibi min al-fam, shima a fatawoyinsa ya haramta sumbantar muharramai ta baki, wato sumbantar bakin muharrama, muharrama kamar ya, kamar ya, kamar kanwa, kamar uwa, kamar wannan sune maharim, an gane ko? To shi a Sheikh Abdul Hamid Abdullah bin Hamid ya hana a sumbanci muharrama sumbantar baki. Wa qala yace bi anna zalika la yakunu illa min az-zawjayn, yace hakan baya halatta sai ga ma'aurata kawai, sumbantar baki yake cewa sai dai iya mata da miji, miji ya sumbanci bakin matarsa ko mace ta sumbanci bakin mijinta. Ka koma cikin kitabu fatawal mar'atil muslima li majmu'atin min al-ulama, a mujalladi na biyu shafi na 546 zuwa 547. Amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, amma Sheikh An-Nasir wato Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, fayara adama mashru'iyyati taqbil, shi kuma yana ganin rashin shar'antuwar sumbantar ma gaba da, li wurudil hadari, yace saboda an samu hadisan hani da suka tsawatar akan haka, wa yara jawazal mu'anaqa, amma shi a wajensa yana ganin halaccin al-mu'anaqa, wato rungumar juna, li adamil mani'i, saboda babu wani nassi da ya hana haka, amma game da sumbantar yake cewa wannan akwai hadisan da suka yi tsawatarwa akan haka, amma rungumar juna babu hadisin da ya hana haka, da haka wannan ya halatta, wancan kuma ba shar'anta ba. qala ba'da iradi hadith Anas bin Sabiq ya fada hakan ne bayan ya kawo hadisin Anas wanda ya gabata wa fihi a cikin hadisin qala rajulun wani mutum yace ya rasulullah ya maikin Allah ar-rajulu minna yalqa akha mutum ne a cikin mu ya hadu da dan uwansa aw sadiqa ko ya hadu da abokinsa ayan haniya lahu zai iya sunkuya masa mana zai iya wato durkusa masa wajen gaisuwa qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a qala fayaltazimuhu wa yuqabbila fayaltazimuhu falyaltazimuhu wa yuqabbila to zai iya runguma sai sunbance shi qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a qala sai yace fa ya'khudhu bi yadihi wa yusafiha to zai iya kama hannunsa ya man musafaha su gaisa qala na'am sai manzo Allah yace eh to kaga a wannan hadisin yace mutum ne hadu da dan uwansa zai iya durkusa mai wajen gaisuwa aka ce a zai iya runguma sa ya sunbance shi aka ce a zai iya kama hannunsa sai musafaha annabi yace to wannan ita ce hujjar Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah da yake ganin ba a shar'anta ba a shar'anta sunbantar ba saboda ga wannan hadisin ma ya hana sunbanta din amma game da al-mu'anaka runguma wannan ya halatta domin babu wani mani'i da ya hana haka wannan hadisin ya gabata mun karanta shi hadisin Tirmidhi da Ibn Majah qala rahimahullah fal haqqu anna anna al-haditha nassun sarihun ala adami mashru'iyyati at-taqbil sai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ce fal haqqu zance na gaskiya anna al-haditha wannan hadisi nassun nassi ne sarihun qarara ala adami mashru'iyyati at-taqbil da yake nuna rashin shar'antuwar yin kiss inda liqa'i lokacin da aka hadu da juna wala yadkhulu fi zalika taqabilul awlad waz zawjat amma wannan hukuncin bai shafi sunbantar kananan yara da kuma matan aure ba wannan babu komai idan yaro ne dan karami ana iya sunbantar sa har a baki din idan mutum matarsa ce ko kuma mijinta ne tana iya sunbanta ko ya sunbanci matarsa har a baki din kama huwa zahirun kamar yanda wannan shine zahirin abin da ya bayyana wa amma alahadithu allati fiha amma game da hadisan da a cikin su annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd as-sahaba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunbanci wasu daga cikin sahabbansa fi waqa'i'a mukhtalifa a wurare daban-daban mithlu taqabilihi kamar sunban kamar wato taqabil sunbantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'ati naqihi da runguma da yayi li Zaid bin Haritha ga Zaid dan Haritha inda qudumihi al-madinata lokacin da ya iso garin Madina inda qudumihi al-madinati lokacin da Zaid bin Haritha ya zo garin Madina ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi kuma ya sunbance shi wa atinaqihi da kuma rungumar da annabi yayi li Abil Haytham ibn Tayyihan sahabin nan da ake kira Ibn al-Haytham Ibn Tayyihan Abil Haytham Ibn Tayyihan wa gairihi ma da wasun su fal jawabu anha to jawabi game da wannan aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na sunbantar Zaid bin Haritha da rungume shi da Abul Haytham ibn Tayyihan runguma sa da kuma sunbantar sa to za a bada jawabi game da wannan min wujuhin ta fuskoki da dama al-awwal fuska ta farko annaha ahadithun ma'luda hadisai ne waɗanda suna da illa la taqumu biha hujjatun ba za su iya zama hujja ba tunda akwai illoli a cikin isnadin su ba za su iya zama hujja ba wala allana natafarragu lil kalami alaiha wa bayani ilaliha insha Allah wala allana watakila mun samu dama natafarragu lil kalami alaiha zamu wato tsaya mu yi bayani mu tattauna akan game da waɗannan hadisai wa bayani ilaliha da kuma bayanin illolin da ke tattare da waɗannan hadisai ko isnadin su insha Allah ta'ala ma'ana ta fuskar isnadi ainihin wato wannan hadisan suna da illa insha Allah mallaya ya ce an samu gabar da za a tattauna akan illoli din za a tattauna athani sai kuma fuska ta biyu kenan fuska ta farko wa'annan hadisan da aka ce annabi ya sunbanci Abul Haytham ibn Tayyihan da kuma ainihin wato Zaid bin Haritha hadisai ne waɗanda ta fuskar isnadi suna da illa sannan athani fuska ta biyu annahu law sahha shay'un minha da a ce akwai wani abu da ya inganta na wannan na ainihin wato daga gareta lam yajuz an yu'arada biha hadha al-hadithu sahih to da wannan baya halatta aga cin karan wannan hadisin sahihin da su ko kuma lam yajuz an yu'arida biha hadha alhadithu sahih to da baya halatta mutun ya wato ga cin karan wadannan hadisi wancan hadisin da kuma wannan hadisin wanda yake sahihi kaga hadisin Anas hadisi ne sahihi inda aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam zan iya durkusa wa dan uwana mun hadu da shi wajen gaisuwa a zan iya rungume shi in sumbance shi a zan iya yin musafa da shi Annabi ya ce to kaga wannan hadisi ne sahihi da a ce shi ma wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumo wasu cikin sahabbansa ya sumbace su da ya inganta to da ai bai halatta kuma an yu arada biha hadal hadith wato a samu cin karo da wannan hadisin da kuma wancan hadisin sahihi li annaha fi'lun minan nabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yahtamilul khususiyati yana iya daukan ma'anar khususiya aw gairiha ko wani khususiya min al-ihtimalat daga cikin irin fassare-fassare allati tuhinu al-ihtijaj biha wanda za su rauna na yin hujja da ainihin wannan aiki da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ala khilafi hadhal hadith bisa sabanin wannan hadisi na Anas da muka karanta li'annahu hadithun qawli domin hadisin Anas hadithi ne wanda Annabi ya faɗa da bakinsa wa khitabun am kuma magana ce ga mamiya mutawajjihun ila al-umma wanda aka fuskantar da ita zuwa ga al-umma fa huwa hujjatun alaiha dan haka wannan hadisan da Annabi ya faɗa sun zama hujja akan al-umma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi zan iya sunkuyawa mutun gaishe shi a zan iya rungumar mutun dan uwana in sumbance shi a zan iya yin musafaha da shi Annabi ya ce to wannan kaga ya zama hujja akan al'umma lima ta karrara fi ilmi al-usul saboda ka'idar da ta tabbata a cikin ilmi al-usul ilmin usulul fiqh anna al-qawla muqaddamun ala al-fi'li inda ta'arud duk sa'an da aka ci karo tsakanin hadisi guda biyu to ana gabatar da hadisin qauli akan hadisin fi'il wannan ka'ida ce ta malaman usul duk sanda maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci karo da aikin sa to ana gabatar da maganar sa akan aikin sa yanzu can ya hana mutun ya rungumi dan uwansa ya sumbace shi anan kuma sai aka samu Annabi ya rungumi Zaid bin Haritha ya sumbace shi ya rungumi Abil Haitham ibn Tayyihan ya kuma sumbace shi to nan ga aikin sa can kuma ga maganar sa da ya nuna cewa kar ai to a wajen malaman usul duk sanda maganar Annabi ta ci karo da aikin sa ko aikin sa ya ci karo da maganar sa to ana gabatar da maganar sa ne akan aikin sa an gane ko me yasa saboda aikin sa yahtamilul khususiyya zai iya yiwa khususiyar sa ce shi kadai aka ba wa dama ya aikata haka tunda can ya ce kar ayi nan sai aka ga sai yayi to in babu wata karina da ta nuna akasin haka to za a iya daukan wannan khususiyar sa ce shi kadai an fahimta ko zai iya zama khususiyar sa ce shi kadai wal yake cewa wal hadiru muqaddamun ala al mubih yana cikin kaidar malaman usul wato al hadiru abinda ya hana hadisin hani ana gabatar da shi akan hadisin halattawa hadisin haramtawa ana gabatar da shi akan hadisin halattawa wannan kaidar malaman usul ce kaga can Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nan kuma a wannan hadisin Annabi yayi to kagan an zo wajen wani hadisi za a gabatar tunda sun ci karo to sai a gabatar da wanda yace kar ayi akan wanda yace ayi wa hadha al hadith qawlun wa hadirun kaga wannan hadisin na Anas ya hada abubuwa guda biyu na farko hadisin Anas qawlun magana ce dai kenan sannan kuma abu na biyu hadirun hadisin hani yayi kaga ya tattara abubuwa guda nawa guda biyu gashi dai na farko kauli ne ana gabatar da kauli akan fi'ili an gane wannan sannan abu na biyu kuma hani ne hadisin hani ana gabatar da shi akan hadisin halacci wannan kun gane duk za a iya warware wannan matsalar kenan duk mallam Albani yana ta kokarin ya gaya mana cewa wato hadisan da suka ce kar'a rungumi mutum a sumbance shi wannan hadisi ne kauli dai kenan sannan kuma hadisi ne yazo da hani to sai kuma aka samu wani hadisin ya ci karo da shi shi kuma wancan hadisin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma halatti to a wajen malaman usul in aka samu kauli da fi'ili to ana gabatar da kauli akan fi'ili in aka samu hani akan halatti to akan gabatar da hani akan halatti an gane fa huwa al-muqaddamu ala al-ahadith al-madhkura kenan wancan hadisin na Anas shi za a gabatar akan hadisan da aka ambata walau sahad wai ko da sun inganta kasan a gabata farko yace maka hadisan suna da illa to ala fardi ainin sihatiha in ma an dauka sun inganta hadisan hadisan cewa annabi ya rungumi Abul Haitham ibn Tayyihan ya sumbance shi yayi wa Zaid bin Harisa haka to ai hadisan an ce suna da illa to mu dauka ma babu illar ai su hadisan aikin annabi ne a kuma can hadisin Anas maganar annabi ce to maganar annabin ya fade ta shafa kowa aikin annabi ko zai iya yiwa shi kadai ya shafa dai kenan sannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a can hani yayi aikin annabi sallallahu alaihi wasallam anan halattawa yayi to kuma kaidar malamai shine sai a gabatar da kauli akan fi'ili a kuma gabatar da hani akan halacci wa ammal iltizam wal mu'anaqa amma game da al iltizam wato manne jiki da juna wal mu'anaqa duk dai abu ɗaya ne wato da mu'anaqa rungumar juna fama dama annahu lam yathbutin nahyu wato wannan kaga ana magana ne game fada sumbanta din sumbantar ita ce gurin tattaunawar ba rungumar ba an gane ku fa ma dama annahu lam yathbut an-nahyu anhu matakar ba a samu wani wato wato fil hadith kama taqaddama ma dama annahu lam yathbut an-nahyu anhu fil hadith matakar a hadisi ba wato tabbacin hanin bai tabbata ba a cikin hadisi kama taqaddama kamar yanda ya gabata fal wajibu to sai a ce abin da yake wajibi indal wato al-baqa'u 'ala al-asli shine a tsaya akan asali asali shine in ka hadu da dan uwanka zaka iya rungume shi har sai in an samu dalilin da ya nuna cewa haramun ne in ka hadu da dan uwanka ka rungume shi to matukar ba a samu hani ya tabbata ba a cikin hadisi kamar yanda ya gabata to abin da yake wajibi shine albaqa'u 'ala al-asli sai a bar hukuncin akan asalin sa wa huwa al-ibahatu shine halacci wa bi khassatin musamman ma annahu waradat ba'dul ahadith wal athar an samu wasu hadithai da kuma wasu maganganun sahabbai ko aikin sahabbai da ya tabbatar da rungumar juna in an hadu wa qala anas radiyallahu an anas radiyallahu anhu yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idza talaqau idan sun hadu da juna tasafahu sai su musafaha fa idza qadimu min safarin idan kuma sun dawo ne daga tafiya ta'ana qau to ta'ana qau sai su rungume junan su idan duk a zauna ana zauna a gari ba daga tafiya kake ba da an hadu musafaha za ai amma kai wata tafiya sai aka hadu da kai ka dawo to da ka hadu da wani cikin sahabbai kawai zai rungume ka ne wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Awsat wa rijaluhu rijalu sahih kama qala al-Munziri kama inda Imam al-Munziri ya fada mujalladin sa na uku a cikin at-targhib wa tarhib shafi na 270 da kuma al-Haythami a mujalladin sa na bakwai shafi na 36 wa rawal al-Baihaqi bi sanadin sahihin Imam al-Baihaqi ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi an Sha'bi daga Imam Sha'bi kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasance izal taqau idan sun hadu da juna tasafahu sai su musafaha fa idza qadimu min safarin in ko daga tafiya suka dawo anaka ba'dhum ba'dha sai su rungume junan su an gane ko wannan hadithin shi ma isnaduhu sahihun akhrajahu al-baihaqi mujalladina 7 shafi na 100 وروى البخاري في الأدب المفرد إمام البخاري أتكلم الأدب المفرد يروي حديثي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لك جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتي بلغني حديث وانا حديثي يا إسوم الرجل daga wajen wani mutum sami a humiyar Rasulullah da aka ce shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dalili saboda wannan hadisin guda daya fashtaraitu ba'iran shi yasa na sai raqumi thumma shadadtu alaihi rahli sannan na daura masa sirdi fasirtu ilaihi shaharan na tafi zuwa ga wannan sahabin da aka ce an ji ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam na tafi wajen sa shaharan tsawon wata guda hatta qadimtu alaihi sham har na je wajen sa a kasar sham فإذا عبد الله بن أنيس سينجي سينجا أشياء عبد الله بن أنيس فقلت للبواب سينجي والبواب واتو ميسران قوفا واتو سينجي وميقادي كو ميسران قوفا قل له جابر على الباب كجيكا قيا وعبد الله بن أنيس جابر بن عبد الله نيا باكين قوفا واتو هنا قوفا قداكين فقال ابن عبد الله داك جاء قيا وأنيس عبد الله بن أنيس داك قيا من سيتي جابر بن عبد الله dan Abdullah qultu na'am sai nace eh fa kharaja sai ya fito ya da saubahu yana taka tufafin sa saboda hanzarin fitowa da yayi yana taka tufafin sa yana fitowa fa'ata da kani sai ya rungume ni wa'ata naqatuhu ni ma na rungume shi al hadith hadithin hasan ne yana cikin al adabul mufrad hadithi na 970 haka Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 3 shafi na 495 wa isnaduhu hasan isnadun wannan hadithin isnadi ne hasan kama qala al hafiz kaman yanda al hafiz ibnu hajar ya fada a mujalladi na 1 shafi na 195 wa allaqahu al bukhari haka Imam al bukhari ya kawo shi ta'likan yanzu kaga wannan kissar takaitacciya ta Jabir bin Abdullah da yaje ka duba yanda wato abun ban sha'awa a cikin wannan takaitacciyar kissa ya fa sai abun hawa saboda yaje ji hadisi guda da ya siya abun hawa ya daura abun hawan sirdi yayi tafiyar wata guda saboda ya jiyo wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya da duk wannan yana daga cikin abin da ake gaya wa daliban ilimi na adab ya siya abun hawa ba wai kawai dan yana son ya dinga zirga-zirga da shi ba ya siya raqumi ya daura wa raqumin sirdi yayi tafiya wata guda cur ba ko kwandala zai samu ba ya tafi can ne kawai dan me dan kawai ya samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kwaya dai tak saboda ya ji an ce Abdullahi bin Unais ya ji wannan hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wajen sa wannan sai ka rasa kai yanzu ko ni a wani ma'auni za a ajiye mu ne a cikin daliban ilimin wai a wani irin magwaji ake tunanin za a dora mu mu kuma mu hawo kawai ga mu nan dai kawai a rashin daliban ilimi to za mu iya shiga ko na ma dan ana neman daliban ilimi ai kaga inda har kuma Jabir bin Abdullah sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tattaki tafiya mai tsawo amma yanzu wani zuwa gurin karatu nisa yake masa ya tattaka ya je gurin karatu to mahallu shahid a cikin wannan hadithin shine fa'ata naqani wa'ata naqatuhu ko shine na rungume shi ya rungume ni to kaga wannan shi ma athar ne da aka samu daga sahabbai cewa in mutun ya dawo daga tafiya ko kuma an hadu da shi bayan an dade ba hadu ba to an suna rungume junan su ne wa sahaltizamu ibn tayyihan lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ko athar ya tabbata cewa ibn tayyihan wato abul haitham ibn tayyihan ya inganta shi ma ya rungume annabi sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu sallallahu alaihi wasallam ila hadiqati lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gonarsa an gane ko wannan shi ma ka duba mukhtasarul shama'il hadithi na 113 wal khulasatu sai dr professor Muhammad al-Mansur hafizahullah sai ya ce to ga khulasa anna al-mu'anaqata mashru'atun ma'adhunun fiha 'inda at-tawdi' wa 'inda al-qudumi min as-safar wa tulil 'ahdi bis-sahib ومكروهه فيما سوى ذلك والله والعلم عند الله yace game da mas'alar rungumar juna an hadu yace to an shar'anta dan uwa zai iya rungume dan uwansa aboki zai iya rungume abokinsa an shar'anta rungumar an yi izini a yi rungumar inda taudi'i lokacin bankwana za ku yi bankwana da mutum to ya halatta ka rungume shi ko ya rungume ka wannan dai yana cikin bankwana a bankwana ya halatta wa inda al-qudum min as-safar da lokacin da mutum ya dawo daga tafiya shi ma ya halatta ya rungume ko a rungume shi wa duli al-ahd bis-sahib da lokacin da aka dade ba hadu da aboki ba an dade ba hadu ba kawai ranan sai kwatsan kuka hadu to saboda murnar haduwar babu laifi ku rungume junan ku to a irin wayannan wuraren ya babu laifi wa makaruhatun amma rungume juna makaruhi ne fi ma siwa zalika a wani gurin ba wadannan wuraren ba wal ilmu inda Allah fasulu rabiwa insha Allah fi adabin mutafarriqa wannan fasalin shi kuma zai tattauna game da wasu ladubba mabambanta ma'ana ladubba daban-daban qala al-musannif rahimahullah tashmitul aadis wato gaida mai atishawa wajibun wajibi ne karaddi salam kaman mai da sallama wa huwa al-qawlu lil aadis shine fada wa mai atishawa yarhamukallah wa jawabuhu mustahabbun shi kuma jawabin da zai bayar wato in an yi masa yarhamukallah to shi kuma jawabin sa mustahabbi ne wa huwa qaulul aadis shine ainin wato qaulul aadis fadin mai atishawa yahdikumullahu wa yuslihu balakum yayi atishawa aka ce yarhamukallah shi kuma sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum aw yaghfirullahu lana wa lakum والجمع بينهما افضل ابو الحسن الشاذلي سي دي حد تسكانن سو شي يفي يهديكم الله ويصلح بالكم يغفر الله لنا ولكم ولا يشمت العادس اما با غيد مي اتشاوا حتى يحمد الله هر سي يغودي والله ورد في تشميت العادس احاديث صحيحه ثابته hadithai ingatattu tabbatattu sun zo game da gaida mai atishawa al-awwal al-hadithul awwal hadithi na farko hadithu abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslim ala al-muslim haqqin muslimi akan dan uwansa muslimi 60 guda 6 ne idza laqitahu fasallim alai in ka hadu da dan uwanka muslimi kai masa sallama wa idza da'aka fa ajib idan kuma dan uwanka ya kiraye ka fa ajibu ka amsa ma'ana in dan uwanka ya gayyace ka zuwa wata walima to fa ajibu ka amsa gayyatarsa wa idza tansahaka fansahu idan dan uwanka ya nemi wata shawara daga gare ka ko ya nemi kai masa nasiha to kai masa nasiha wa idza adasa idan dan uwanka ya atishawa fahamid Allah ya gode wa Allah fashammithu ka gaishe shi wa idza marida idan dan uwanka ya rashin lafiya fa'uduhu ka dubo shi wa idza mata idan dan uwanka ya mutu fattabi'uhu ka raka shi wadannan sune huququ sita haƙoƙi guda 6 da kowane musulmi yana da su akan dan uwansa wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2162 الحديث الثاني سي حديث النبي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابو موسى الاشعري الله يقرا masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace idza adasa ahadukum annabi yace idan ɗaya ku yi atishawa fahamidallah yace alhamdulillah ya gode wa Allah fashammituhu to ku gaishe shi fa illam yahmadillah idan ku yi atishawa bai gode wa Allah ba fala tu shammituhu annabi yace kar ku gaishe shi lakan yi atishawa kaga yayi shuru sai kai ma kai shuru ka kyale shi wannan hadithin Muslim ya rawaito shi hadisi na 2992 al hadithu thalith hadithi na uku hadithu Anas radhiyallahu an hadithan Anas Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam atisa inda hu rajulani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu sun yi atishawa a wajensa fashammata ahadahuma sai ya gaida ɗaya daga cikin su wa lam yushammatil akhar bai gaida ɗayan ba fa qala allazi lam yushammithu sai wanda annabi bai gaishe shi ba sai ya ce a dasa fulanun fa shammatahu ya ma'aikin Allah wane yayi atishawa ka gaishe shi ka ce yarhamukallah wa adastu ni kuma nayi atishawa fa lam tushammitni ni kuma baka ce mun yarhamukallah ba baka gaishe ni ba fa qala sai ce hadha hamidallah wannan shi ai ya gode wa Allah wa anta lam tahmadillah kai kuma baka yi godiya ga Allah ba baka ce alhamdulillah ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi mujalladi na 10 shafi na 504 wa hadha tashmitu wannan gaida mai atishawa din kadub buyina an yi bayanin sa fi hadithaini a cikin hadisai guda biyu ahaduhuma sahihun wal akharu da'if daya daga cikin su ya inganta daya kuma mai rauni ne na daya hadithu ali ibn abi talib hadithin ali ibn abi talib radiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yace idza atasa ahadukum idan ɗayan ku ya atishawa fal yaqul alhamdulillah yace alhamdulillah wal yaqul lahu akhu dan uwansa yace da shi yarhamukallah Allah ya maka rahama fa idza qala lahu yarhamukallah idan dan uwansa yace da shi Allah ya ji kanka ya maka rahama fal yaqul to shi kuma yace wa dan uwan ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya gyara zukatanku wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 6224 qala al-Imam al-Bukhari fi kitabi Imam al-Bukhari ya faɗa cikin littafin sa al-Adabul Mufrad wato hadisin wato littafin al-Adabul Mufrad yace hadha al-hadithu athbata ma yurwa fi hadha al-bab yace hadha al-hadith wannan hadisin athbata ma yurwa ya tabbatar da abinda ake ruwaitowa fi hadha al-bab a cikin wannan babi ka doka koma cikin al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari shafi na 229 hadithi na biyu hadithu Salim bin Ubaidillah anan nabi sallallahu alaihi wasallam kale yace idza atasa ahadukum yace idan ɗayan ku ya atishawa fal yaqul yace alhamdulillahi rabbil alamin idan ɗayan ku ya atishawa yace alhamdulillahi rabbil alamin wal yaqul lahu man yaruddu alai wanda kuma zai mayammar da amsa yayi masa raddi sai ce yarhamukallah wal yaqul to shi kuma in aka ce yarhamukallah yace yaghfirullahu lana wa lakum wannan hadisin da'ifi ne Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 2531 Imam Tirmidhi hadisi na 2740 wa da'afahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya rawaito wannan hadisin fi da'ifi Abi Dawud a cikin da'ifi Abi Dawud lakin sahahu sai dai kuma ya inganta hadisin fi sahihil adab al-mufrad a cikin sahihin adab sahihu adab al-mufrad a hadisi na 715 mauqufan ala ibn mas'ud sai dai kuma ta waccan hanyar da ya inganta hadisin mauqufi ne zuwa ga Abdullahi dan mas'ud ma'ana maganar Abdullahi dan mas'ud ce qala an-nawawi fil minhaj imam an-nawawi a cikin al-minhaj yace wa ikhtalafu fi radd al-'adis 'ala al-mushammit malamai sun yi sabani game da mayarwar al-adisi mai atishawa alal mushammiti akan mai gaishe shi faqila aka ce ya qulu zai ce wa wanda ya gaishe shi ya hadikumullahu wa yuslihu balakum waqila wani kaulin kuma suka ce ya qulu zai ce masa yaghfirullahu lana wa lakum wa qala malik wa shafi'i imamu malik da imamu shafi'i suka ce yukhayyaru baina hadain ana ba wa mutun zabi tsakanin wayannan kalmomi guda biyu idan mutun ka ci kai atishawa kai godiya ga Allah yace yarhamukallah to ko dai ka ce ya hadikumullahu wa yusilu balakum ko ka ce ya ghafirullahu lana wa lakum wa huwa sawab kuma shine kauli wanda yafi zama daidai wa qad sahhatil ahadithu bihima tunda duk hadisi sun inganta da wadannan lafuzan duk guda biyu to da kaga nurun ala nur idan mutun ya atishawa kace masa alhamdulillah to shi kuma zai ce ma ya hadikumullahu wa yuslihu balakum yaghfirullahu lana wa lakum shi yasa can Abul Hasan Ash-Shadhili shi ma yake cewa wal jam'u bainahuma afdal ka koma cikin sharhu sahihu Muslim na Imam an-Nawawi qultu sai nace la yakhfa mimma sabaqa daga bayanan da suka gabata ko hadisan da suka gabata ba zai zama boyayyen abu ba annar raddal al-adisi cewa mayarwar da mai atishawa yake wa wanda ya gaishe shi bi kaulihi da fadin sa ya hadikumullahu yuslihu balakum asahhu, to wannan kaulin yafi inganci wa aqwa yafi karfi waliktifa'u bihi aula, kuma wadatuwa da iya shi kadai yafi, wallahu a'lam. An gane ko ta fuskar isnadi ya hadikumullahu yuslihu balakum yafi inganci. An gane ko yafi karfi kuma yafi gamsarwa da wadatarwa fiye da wancan. Al-hikmatu min tashmit al-aadis, hikimar da ke cikin gaida mai atishawa, hikimar da take cikin gaida mai atishawa. Sabata min Abi Hurairah radiyallahu an, ya tabbata daga Abi Hurairah radiyallahu an, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah yuhibbul utas, Allah yana son atishawa. Wa yakrahu at-tasa'uba, baya san hamma. Fa idza adasa ahadukum, dan haka in ɗayan ku yayi atishawa, wa hamidallaha, ya gode wa Allah, kana hakan ala kulli muslimin sami'ahu, to ya zama haƙƙi akan duk musulmin da ya ji shi, an ya kula lahu, ya ce masa yarhamukallah. Wa amma at-tasa'ubu, amma ita hamma, fa inna ma huwa min ash-shaytan, ita daga shaytan take. Shi yasa an kai ta ba wani zikiri, ba ta da wani zikiri. Yadullu ala zalika anna at-tasa'uba yurkhi al-musalli lin-nawm, wai yadullu ala zalika, abinda ke nuni akan haka, anna at-tasa'uba, ita hamma, yurkhi al-musallimi lin-nawm, tana sakin jikin mai sallah ta sa shi bacci. Kaga mutum ya fara hamma ana sallah, ana sallah, ko ya fara hamma ana karatu, ai kaga kila wato ya fara jeho masa yanayi na bacci. wa yuthabbituhu an ada'i salatihi bi nashadin, sannan wannan yakan sa ainihin wato ya sanya shi nauyin jiki wajen bayar da sallarsa cikin nishadi. An gane ko, yana sanya masa nauyin jiki wajen nishadi, wajen wato yana sanya masa nauyin jiki wajen bayar da sallah da nishadi. Kaga mutum ana sallah yana ta hamma, to ai kaga wannan yana nuna maka cewa ainihin wato jiki ya fara nauyi, ya fara kasala kenan. An gane ko, fa idza tasa'aba, ina sanadin naga karatu na, ku sai ku rude kuma ku rudar da ni. Fa idza tasa'aba ahadukum, ba daidai ne karatun ba, to shine ba, ina san daidai nake karatu na, amma ne ma kuke sai kun tafi da ni wani guri. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, inda na karanta fa inna ma huwa min ash-shaytan, ba yayi lamba ba, to fa idza tasa'aba ahadukum, idan ɗayan ku yayi hamma, falyaruddahu mastata'a, to yi kokarin mayar da wannan hammar gurgudan ikon sa. Fa inna ahadakum, domin ɗaya daga cikin ku, idza tasa'aba dhahika minhu shaytan, dan duniya, idan ɗayan ku yayi hamma, sai shaytan ya tintsire da dariya. An gane ko, yawa wawanka nawa kenan, musamman ka kirfa bakin ha ka hangama bakin, to kaga shaytan yana wa mutane dariya. Amin. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi ne mujalladi na 10 shafi na 505. قال ابن القيم رحمه الله الامام ابن القيم رحمه الله كتشا ولما كان العائس قد حصلت له بالاداس نعمه ومنفعه بخروج الابخره المهتقنه في دماغه التي لو بقيت فيه احدثت له ادواء عسره شرع له حمد الله على هذه النعمه مع بقايا اعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها، فإن الأطاس يحدث في أعضاء حركة وانزعاجا. ابن القيم رحمه الله يكتوى ولما كان الآئس يا يندمي أتشاوى يكسنتي قد حصلت له بالأطاس نعمة وتنئمة تسايميش ساكما كون ين أتشاوى ومنفعة da kuma wani amfani da ya samu, bi khuruji abkharatin muhtaqina, ta hanyar fitar da wani hayaki da ya cincirun dofi dimagi a kwakwalwarsa. Wannan atishawar wata ni'ima ce da rahama Allah ta'ala yake sanya wa mutum ya yi ta. Shi yasa za ka ga in kai in ta taho kuma ta koma, sai ka dinga jin wani ba daɗi, kuma ka ji hancinka hawa wani yaji yaji ko, saboda ta taho kuma bata fito ba. An gane ko, da haka duk lokacin da mai atishawa ya atishawa, to ya samu wata ni'ima daga Allah, kuma ga wani amfani da ya samu ta hanyar fitar wani hayaki da ya tattaro fi dimagi a kwakwalwarsa. allati law baqiyat wanda wannan hayakin da ya ci gaba da zama fihi a cikin kwakwalwar ahadathal lahu da'un asira to zai haifan masa da wata cutar mai wahala shuri'a lahu shi yasa aka shar'anta wa mai atishawa in Allah ya bashi ikon yin atishawa alhamdulillah to ya gode wa Allah ala hadhihi ni'mati akan wannan ni'ima ma baqaya adaihi tare da ci gaba da wanzuwar gabobinsa alalti amiha akan tsarin yanda Allah ya yi su wa hay'atiha da siffar yanda suke ba'da hazi zalzala bayan wannan irin girgiza allati hiya lil badan wadda jiki yayi ka zalzalatil ardi laha kamar ainihin wato irin yanda ƙasa take girgiza an gane ko domin mutun ya atishawa za ga jikinsa ai yana karbawa gaba daya wannan ni'ima ce sosai an fahimta wani kaman wani hayaki ne yake tattaruwa ya cushe a kwakwalwa in kai kaman ka fito da shi gaba daya waje sai kwakwalwar mutun ta samu sakayo kuma gabobin dan adam sai su cigaba da tafiya yanda Allah ta'ala ya tsara su fa innal udasa yahdusu fil a'dha'i harakatan domin za ka ga atishawa takan haifar wa jiki wani motsi yakan yi girgiza wanzi ajan da damuwa musamman in take fitowa waqila ay fishtiqaqit tashmiti huwa tashmitul lahu bishaytani liighadhatihi bihamdillahi ta'ala bihamdillahi ala ni'matil udas waqila wani kaulin aka ce ay fishtiqaqit tashmit inda aka tsago kalmar at-tashmit huwa tashmitul lahu bishaytani shine ainihin wato gaida shi da ake yi saboda shedan liigadhatihi saboda fusata shedan da yayi bihamdillahi saboda godiya da yayi ga Allah ala ni'matul udas akan wannan ni'imar atishawa shi kuma ya bata wa shedan rai shi yasa shedan ya fusan hamma saboda ita ba a zikiri wama hasala lahu min mahabbillah da kuma abin da ya faru ya tabbata gare shi na kaunarsa ga Allah fa inna Allah yuhibbuhu Allah ta'ala shi ma yana son sa fa idza zakara al-abdullah shi yasa idan bawa ya ambaci Allah wa hamidahu ya gode wa Allah sa a zalika shaytanu to yakan bakanta wa shaydan rai min wujuhin ta fuskoki da dama yin zikirinka da ambatan Allah ba karamin kona wa shaydan rai mutun yake yi ba min ha daga cikin hanyoyin da kake kona wa shaydan rai nafsul udas ita kanta atishawar alladhi yuhibbuhu Allah wanda Allah yana santa ka bata masa rai domin kai abinda Allah yake so domin ita kanta atishawar Allah yana santa wa hamdulillahi alai ga kuma godiya ga Allah da kai akan atishawar wa du'aul muslimin lahu birrahma ga kuma addu'ar da musulmi suka yi maka ta samun rahama sun ce yarhamukallah wa du'a'uhu lahum da addu'ar da shi kuma yayi wa musulmi bil hidayati da shiriyuwa wa islahul bali da kuma gyaruwar zukatan su wa zalika kulluhu kaga wa'annan abubuwan dukan su gha'idul li shaytan suna kona wa shaytan rai muhzinul lahu suna bakanta masa da aka fata shimitul mu'mini bi ghaizi aduwihi gaidawar mu'mini an fahimta ko fatashmitul mu'mini gaida mu'mini in kai bi ghaidi aduwihi ta hanyar fusata makiyinsa wa huznihi da konawa makiyinsa rai wa ka'abatihi da kuma wato bacin rai da makiyinsa yake samu dan kan ka gaishe shi kaman kai ma ka taya shi kenan wajen dama yana jin haushin wanda ya atishawa to kai ma ka biyo shi kenan fasummiya du'a'u lahu birrahmati tashmitan shi yasa aka kirawo addu'ar rahama da kake wa wanda ya gaishe ka tashmitan lahu lima fi dhimnihi min shamatatihi bi aduwihi wato tashmitan lahu kana taya shi murna da farin ciki lima fi dhimnihi saboda abinda wannan abin ya kunsa min shamatatihi bi aduwihi na murna da farin ciki da yake samu da makiyinsa shine shedan domin wannan wato yana kamar shi ma yana kona wa shedan makiyinsa wato yana kona masa rai wa hadha ma'ana latifun idza tanabbaha lahu al-aadisu wannan shine ma'ana wanda take sassauka da idan mai atishawa ya gane ta wal mushammitu da kuma wanda yake gaida mai atishawar in tafa'a bihi to dukkanin su zasu amfana da atishawa dan haka a cikin yin atishawa akwai amfani ga mai atishawa da mai gaida mai atishawa shi yasa dukkanin su shedan sun bata masa rai wa azumat indahuma manfa'atun, sannan za su samu wani amfani mai girma. An gane ko? Ni'matul utas fil badani wal qalb, da haka za a samu ni'ima, wato azumat indahuma manfa'atu ni'matul utas, wato za su amfana da ni'imar atishawan nan fil badani, a jiki wal qalbi, da zuciya. Wata bayyana sir fi mahabbatin lahi lahu, da kuma bayyana sirri na ƙaunar Allah maɗaukakin sarki lahu gare ta. Falillahi alhamdulillahi huwa ahluhu, godiya ta tabbata ga Allah wanda dama shi ya cancanci godiya ɗin, kama yambagi, kaman yanda ya dace, likarimi wajhihi, ga girman fuskarsa, wa azza jalaluhu, da kuma girman buwayansa subhanahu wa ta'ala. Ka koma cikin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim, mujalladi na biyu, shafi na 438. Ka kuma koma aidan harwa yau al-adabu shar'iyya na Ibn Muflih, mujalladi na biyu, shafi na 334. Haka Gizaul Albab na sab farini, shi kuma mujalladi na 1, shafi na 441, shi ma duk za ga wannan bayanin na hikimar atishawa da Allah ta'ala ya kawo mana atishawa. Kaji ga hikimominta wanda kai kila baka iya hararo su ba. Ga Ibn al-Qayyim ya fara fito ma da wasu daga ciki. Hakimiyance
idan wani abu ya kama virus ko bacteria,
na'am,
foreign abu shi da cikin
mutum, na'am,
sai jikin ya respond.
Yawwa, to kaji ko, kaji akimiyance kuma su sun gano cewa atishawa ma wani abu ne yake kokari ya shiga cikin jikin mutum, da haka wannan abin nan din ita kuma wannan atishawa sai ta koro shi, ta fito da shi waje, sai turo shi waje. To kaga dai akimiyance ma kaga atishawa tana da abin nan ko, insha Allah sai mu tashi hurmatu hijranil muslim wa idaihi ko wa idaihi bitanaji. Abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kotun tuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.